A bayanan da ta bayar, jaridar Le Courrier wacce ta bankaɗo wannan labari ta wallafa wata takardar da ke nunin an yi wa gwamnatin Niger zubin miliyan 390 na dola wato miliyan 200 na sefa a wani asusun bankin da ke Dubai a shekarar 2011 sakamakon cinikin ton 5,000 na uranium tsakanin wani kamfanin ƙasar Rasha da daraktan fadar shugaban ƙasa na wancan lokaci, ministan kuɗi a yau Hasimi Masaudu.
Et nous avons retiré cet argent du trésor pour faire des dépenses publiques, notamment des véhicules pour la garde présidentielle. Voilà les faits.
Hassan Masaudu na mai cewa abin da ya faru a zahiri shine kasar Niger ta hanyar kamfanin Sopamin ta yi wa kamfanin Areva shugabanci mai kamar dillanci domin cike ka'idodin wani cinikin ton 4,000 na uranium da kamfanin na Faransa ya saida wa wasu abokan hulɗarsa waɗanda aka zuba a wani bankin Dubai. Dalili kenan da kamfanin na Areva ya ba Niger miliyan 800 na sefa a matsayin la'ada waɗanda fadar shugaban ƙasa ta yi amfani da su domin sai motocin rundunar tsaron lafiyar shugaban ƙasa. Saboda haka zargin mun yi rida ciki ko sayar da uranium a ɓoye ba gaskiya bane, in shi Hasimi Masaudu. Tun dai shugabannin ƙungiyoyin fafutuka irin su Hamidu Sidi Fodi na ONDDCV suka yi wa wannan batuta, suna masu nuna rashin gamsuwa da bayanan na ministan kuɗi.
A bar shari'a ta aikin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya kamata ya hito ya kwatanta ma 'yan Niger da cewa to ko kuriye ne yake da ƙarya koko ministan shi ne yayi wawar dukiyar al'umma kuma da nan ya kashi koto ya dike mana shi dan saboda mun san da cewa sata ba ta unwani yau ba ta ita gobe muna bukatar wannan kudin ai muna gaskiya dan mu talakawa mu gani a gas ɗan jarida wannan Allah musu albarka dan saboda sun bankado abin da talaka suke so.
A ci gaba da kokarin ganar da jama'a rashin sahihancin wannan labari, ministan kuɗi Hasimi Masaudu ya buƙaci 'yan ƙasa su gudanar da bincike da kansu, kamar yadda wani na hannun damansa Abubakar Sabo ke cewa.
Ku tambayi Sopamin koko ku tambayi inda ya kamata inda Niger ta taɓa saida ton 5,000 na uranium. Kenan da nan kun gane maganar da wannan jarida ta hadi ƙarya ce.
Akwai wasu hujjoji da za a iya cewa lalle wannan magana ba gaskiya bane ba?
Hujjoji shine guda kaka Niger ga iya ga shekara guda ta saida uranium ton 5,000. Duk gudan abinda Niger ga yi ton 4,000 ne. Kuma kowane ya kwatanta kowane akwai yana ɗaukar nashi. Niger ta ɗauki nata, Faransa ta ɗauki nata, Japan ta ɗauki nata, Spain ta ɗauki nata.
A cewar Jahar Muhammad na ƙungiyar INEP, bugu da ƙari babban editan jaridar Independent Police, ya rage na mahukuntan Niger su ba 'yan ƙasa hakkin su na sanin gaskiyar lamari.
Kada a yi sa rai saboda idan aka zo ana zancen arzikin cikin ƙasa ya shahi dukkanmu 'yan Niger. Kenan ba zance bane wanda ya shahi mai iko ko zance bane wanda ya shahi wani ji daɗi mai iko, zance ne wanda ya shahi ƙasa, ya kamata a bi shi a yi nazarin shi a ga an kawo gyara.
Wannan sabon labari da jaridar Le Courrier ta kira Uranium Gate ya bayyana ne a wani lokacin da 'yan Niger ke ci gaba da ciza yatsa a game da kamuwar kadarorin da wata kotun Faransa ta yi wa Niger a ci gaban shari'ar da ke tsakaninta da kamfanin Afrikar na wasu Indiyawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.